Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Ha kuma na iya samu Alpha Radio na Kumasi da ke kasar Ghana. Masu son su kama muku a na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wannan da kawo muku wannan shirin da wannan dare a cikin shirin za ku ji abinda wasu ƴan jamhuriyar kamar ke cewa game da kamin shugaban awaren kasar kuma akan wannan batu ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ya kuke kallon yunkurin balle wanda ƴan awaren da ke magana da harshen English a jamhuriyar kamar ke yi Ha kuma muna dauke da labarin wasanni tare da Aliyu Mustafa Sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Ana fargabar cewa ƴan gudun hijira su 64 ne suka mutu a lokacin da masu ayyukan ceto suka gano wani kwale-kwale na ƴan fasa kwabri da ya fara nitsewa cikin teku gab da gabar ƙasar Libya. Masu gadin gabar tekun Italiya sun ceto mutane 86 cikin 150 da ke cikin wannan kwale-kwale da ke tafiya a cikin tekun Bahar Rum a ranar Asabar. An kuma gano gawawwaki 8 dukansu na mata. Kakakin hukumar kula da kaurar mutane ta duniya Flavio De Giacomo ya faɗa ta shafin Twitter a yau Litinin cewa ma'aikatansu da ke Catania a ƙasar Italiya sun ce waɗanda suka kubuta sun faɗa musu cewa wannan jirgin kwale-kwale na roba ya taso ɗauke da bakin haure su 150. Sojojin ruwan Turai da ke sintirin tekun su ne suka fara gano kwale-kwalen daga sama a ranar Asabar. Ungiyar ta IOM ta bayyana tekun Bahar Rum a zaman iyakar tafi kowace daukar rai a duniya wanda ta lakume rayukan matafiya ƴan gudun hijira 2832 a shekarar 2017 da 4581 a shekarar 2016 a kokarin su na haurawa Italiya daga arewacin Afrika.
Hukumar zaben Misira ta bayyana yau Litinin cewa za a gudanar da zaben shugaban kasar a tsakanin 26 zuwa 28 na watan Maris din wannan shekarar. Za a bayyana sakamakon zagayen farko a ranar 2 ga watan Afrilu, za a kuma yi zagaye na biyu na fitar da gwani a ranakun 24 da 26 na watan Afrilu idan ba a samu wanda ya lashe kai tsaye a zagayen farko ba. Kwana guda kafin wannan sanarwar ta hukumar zaben, tsohon Prime Minister Mr. Ahmed Shafik ya bayyana cewa ba zai yi takarar shugaban kasar ba a shekarar 2018, abinda ya warware alkawarin da ya yi a baya na kalubalantar Abdul Fattah El-Sisi, wanda kowa yake tunanin cewa shi ne zai yi nasara.
A yau Litinin ne shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sukar jami'an gwamnati kuma ba batutuwan tattalin arzikin kasar ba ne kadai suke damun masu zanga-zanga. Shugaban ya kuma yi kira da a dauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci na internet. A lokacin da zanga-zangar ta barke kusan sati biyu da suka wuce, gwamnatin ta saka takunkumi akan shafufukan aika sakonni na sada zumunci waɗanda suka kunshi Instagram da Telegram. Jami'ai sun cire takunkumin da ke kan Instagram a jiya Lahadi, amma ba su cire wanda ke kan Telegram ba. Hamid Shahariri, mataimakin shugaban hukumar shari'a ta Iran, ya bayyana a yau Litinin cewa an kame dukkan shugabannin da suka jagoranci wannan yamutsi kuma za su fuskanci hukunci mai tsanani. Wannan zanga-zangar ita ce ta kin jinin gwamnati mafi girma da aka yi a Iran tun shekarar 2009. Masu zanga-zangar sun koka da rashin ayyukan yi da tashin kudaden abinci kuma sun yi kira ga gwamnati da ta sabunta harkokinta. Wasu ƴan zanga-zangar kuma sun fito domin su nuna kaunar gwamnati. Akalla mutane 21 ne suka rasu an kuma kame ɗaruruwa. Gwamnatin Iran ta zargi gwamnatocin ƙasashen waje da haddasa zanga-zangar musamman Amurka da Saudi Arabia. Ministan harkokin ƙasashen waje Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa mutanen Iran suna da 'yancin da za su yi zanga-zanga, inda ya ce mabiyan Amurka a ƙasashen gabas ta tsakiya ba su da damar yin hakan. Ya kuma faɗa a taron ƙarfafa tsaro a Tehran cewa babu ƙasar da za ta iya samun zaman lafiya ta hanyar tara tarzoma a waɗansu ƙasashen. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani zaman tattaunawa a ranar Juma'an nan akan lamarin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Akalla fararen hula 23 ne suka mutu a wani harin bom ɗin mota da aka kai a birnin Idlib da ke Siriya. Babu kungiyar da ta ɗauki alhakin wannan hari, a cewar kungiyar duba da kare haƙƙin bil'adama na kai harin ne kan babban ofishin wata kungiyar 'yan tawaye. Birnin da lardin na ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da 'yan bindiga da dama masu ƙoƙarin mamaye wajen. Kungiyar da ta fi wato ƙarfi cikinsu ita ce wata kungiya mai alaƙa da kungiyar Al-Qaida, kungiyar duba kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ce dakarun shugaban ƙasar wato Bashar al-Assad sun kwato ƙauyuka kusan 60 da kuma ƙauyukan da ke kan iyakan tsakanin Idlib da makwabciyarta wato lardin Hama tun soma aikin soja a watan Oktoba ta gabata. Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, kamar yadda muka faɗa a gabatarwar mu, 'yan ƙasar Kamaru wasu na goyon bayan kame shugaban 'yan awaren ƙasar, wasu kuma na cewa san bai dace ba. Wakilin wannan gidan rediyon Edwin Moki Kindizeka da ke aiko da rahotanni daga ƙasar ta Kamaru ya aiko da rahoton da ke bayyana ra'ayoyin abinda wasu 'yan ƙasar ke cewa game da kame Julius Ayuk Tabe. Ga rahoton na fassara kuma zan gabatar.
Biyo bayan kame shugaban 'yan awaren jamhuriyar Kamaru na yankin da ke magana da harshen Turancin Ingilishi, shi da wasu mutane takwas da ke tare da shi ya haifar da bayyana ra'ayoyi mabambanta a cikin ƙasar. Wasu masu magana da harshen Ingilishi a ƙasar sun soki wannan al'amari, yayin da wasu ko suke ganin hakan ya yi daidai domin zai kawo ƙarshen rikicin da aka daɗe ana yi a kan wannan warewar. Wakilin wannan gidan rediyo da ke aiko da rahotanni daga jamhuriyar ta Kamaru, Moki Edward Kindizeka, ya aiko da rahoton cewa ɗauruwan yaran makaranta ne daga makarantu da ke magana da harsuna daban-daban a Maloiko suka ƙi bin umarnin cewa su zauna gida kar su je makaranta, kuma tuni suka hallara makaranta domin fara zangon karatu na sabuwar shekara. Misali, wata yarinya mai suna Gloria Mbui, 'yar shekaru 16, ta ce babanta ne ya tilasta ta je makaranta duk da barazanar da wasu sojojin 'yan aware suka yi game da zuwa makarantar.
I'm afraid because they're having supporters that might continue the disorder in the country.
Gaskiya ina tsoro domin suna da goyon baya da zai sa su ci gaba da kawo tashin hankali a cikin ƙasa, kuma suna sojoji da suka ba su horo waɗanda suna iya ci gaba da kashe mutane. Wannan ƙungiyar ta 'yan aware dai sun jaddada cewa yaran makaranta kowa ya zauna bayan an kame shugabansu Julius Ayuk Tabe, mutumin da suke kira shugaban ƙasar Ambazonia mai 'yancin cin gashin kai, wanda aka kame shi tare da wasu 'yan majalisarsa su takwas a Abuja a ranar Juma'a. Shiko wani ɗan kasuwa mai suna Evertus Inje ya ce yana goyon bayan 'yan awaren masu magana da harshen Ingilishi a jamhuriyar ta Kamaru domin ko ana nuna musu bambanci. Ya ce yana fata gwamnatin ta Najeriya da ta Kamaru za su saki waɗannan 'yan awaren da aka kame.
The government has been claiming that they are dialoguing with them. How can they claim that they are dialoguing with them for the peace to return? Why at the same time they
are ya ce gwamnatin na cewa wai tana tattaunawa da su, wannan batu ba gaskiya bane. Ta yaya za ta ce tana tattaunawa da su alhali ta bi su tana kame su? Wannan bai dace ba, kuma ba daidai bane. Su sake shugabannin na Ambazonia kana su shiga sulhu da su ko zaman lafiya ya dawo cikin ƙasa. An dai fara tashi-tashin hankula ne a jamhuriyar ta Kamaru tun a cikin watan Nuwambar shekarar ta gabata, lokacin da malamai da lauyoyi a bangaren ƙasar mai magana da harshen Ingilisha arewa maso yammacin ƙasar da kuma kudu maso yammacin ƙasar da suke aiki a gwamnatin mai magana da harshen Faransanci suka shiga cikin halin damuwa, abin da ya sa suka shiga zanga-zanga na neman sai a gyara a tsarin yadda ake tafiyar da gwamnati a ƙasar. A cikin watan Oktoba ne 'yan aware suka ayyana gwamnatin jamhuriyar ƙasar Ambazonia mai cin 'yancin gashin kanta. Wannan yunkuri nasu ya yi musabbabin haifar da rudani a cikin ƙasa, abin da ya kawo sojojin ƙasar ƙoƙarin murƙushe waɗannan mutanen. Wannan ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sakamakon wannan tashin-tashina ya tilasta aƙalla mutane da yawansu ya kai 7,500 da ke yankin Ingilishin a jamhuriyar ta Kamaru tsallakawa zuwa Najeriya. A watan jiya ne ma ministan tsaron ƙasar na Kamaru Joseph Beti Asomo ya zarci garuruwan da waɗannan mutane suka tsere zuwa Najeriya ya kira su domin su dawo.
The inhabitants of some of those villages has closed the border to go to Nigeria. and I want them to come back.
Mazauna wannan kauyukan wasu su da yawa sun tsallaka sun shiga Najeriya. Ina son su dawo kauyukan su domin su ci gaba da gudanar da rayuwar su domin ko yanzu haka an samar musu da matakan tsaro a waɗannan kauyuka nasu.
To ma da Allah kafin mu bude layukan namu a cigaba da shakatawa da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla kamar yadda muka ce to mun samu kira na harko waye yake magana daga kuma ina kake magana
Usaini Munani ne jiji 36 daga Taraba State
to Usaini me ra'ayinka game da wannan batu da muke yau
ra'ayi na dai a samu gwamnatin Najeriya ta sasanta da waɗannan mutane da wannan din da domin a yi kokari kara a ce za mai da shi an mai da shi abin ba zai yi kyau ba.
Okay, kana jin haka saboda ai kaga a can ake ce ake sa ran cewa yayi laihin ba a Najeriya ba kuma kaga shi ba din Najeriya ba
din Najeriya ba ne sha din English dai ka san sha din English kuma da abin nan an mai da shi abun ba zai kyau ba zai kawo rudani
tunanin Malam Usaini kenan
eh
to shi kenan Allah ya sa mahukuntan Najeriya da kuma su na Kamaru din sun ji da fatan kuma za a adalci to mun gode kwarai Malam Usaini. Muna magana ne akan me kuke gani game da batun mutanen nan da ke kokarin ballewa daga jamhuriyar Kamaru suke nema a ba su yancin cin gashin kansu. To mun samu kira daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum Ibrahim suna na Alhaji Musan Garo mai radio da recorder.
To jamuje Alhaji Musan Garo.
To alhamdulillah ni abin da nake dubawa gaskiya idan aka ce ana samun irin waɗannan matsaloli to gaskiya al'amari akwai matsala ƙasa kuma ai ban yi ba a ce an balle ta ko kuma wani ya ce dan tawaye ne ya kokarin zai balle a ƙasa ba tare da an zauna an yi zama na sulhu ba dan idan aka ce irin wannan ne kaga Malam Ibrahim za a kashe mutane irin innocent people wanda ba san shi ba ya kamata a ce kokarin da za a yi an sahulta an samu matsala a tsakani.
Gaskiya ne.
Wani ne baka fatan alkari Alhaji Musa Garo ka tashi lafiya.
To mun gode kwarai Alhaji Musa Garo mai radio da recorder. Kasuwan kawo Kaduna. To muna magana ne akan ƴan awarin jamhuriyar Kamaru. An kame shugabansu Julius Ayuk Tabe. Wasu na cewa a maishe shi ƙasan kamar wasu kuma na ganin cewa kamata ya bas ya ma kuke kallon shin wannan yunkuri da suke na neman ballewa daga jamhuriyar Kamaru. To mun samu kira daga Kamaru. Waye daga Kamaru? Wane ne daga Kamaru wadanda abin ya shafa kai tsaye? Ayya, ko layin Kamaru ya tsinke ne? Layin Kamaru ya tsinke. To Kamaru ku ci gaba da kokartawa. Mun sake samu wani daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne daga
Kaduna? Abubakar. Sunana Abubakar, za ka sai da kina mara. Ina kiran ku a cikin kare a nan cikin jihar Kaduna, garabar Kwara Kubo.
To Abubakar, me ra'ayinka game da abin da muke tattaunawa yanzu nan?
Gaskiya wannan abu dukkan abin da ake maka ai zaman lafiya shine ya fi komai.
Kwarai da gaske.
Ake maka za a ce da ainihin a kwallon din nan ko za fa a zubar da jini kuma tsakani da Allah zubar da jini wani abu ne wanda idan muka duba ko harkar abubuwan da yake faruwa musamman muka misali a ce wannan abu rashin kwanciyar hankali ko duk zai sa a daburta kafa mutane su fita a cikin yanayi. Ina ta gaskiya wa'annan mutane gaskiya su ainihin shugabansu a samu zaman lafiya. Shi kuma wannan koma da hikan a ji aminin shari'a a daidai da abin da ya aikata.
To mun gode Malam Abubakar, ra'ayin Malam Abubakar kenan. Allah sa mahukunta sun ji kuma su wani abu akan wannan al'amari. Har wa yau dai muna cikin garin Kaduna. Wane ne a Kaduna?
To Lade Ibrahim, barka da lasariya.
Barka ka dai.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin
Rigasa. To Malam Murtala, ja mu je. Me ra'ayinka game da wannan batu?
To yawa, to na farko abin da muke bukata shine gwamnatin gaskiya kamar ta musu adalci. Kaga kwanaki muna ta ji a kafafen yada labarai cewa ita gwamnatin ta hana amfani da yaren Ingilishi wani yanki. To kaga rashin adalci ke sa wani ya ga to shin tura kai bango gara kila in gwamnatin ba ta son su ba su yancin kansu. To amma kuma ka dauki makami ko da rikici ba ta haka ake neman yanci ba. Ka bi ta lalama yanda kundin tsarin mulki ya bada. Kuma gwamnati ce musu adalci kuma zama dai a dunkulafa ƙasa dai al'umma ɗaya shi zaman lafiya a duniya da ko ina ma shawaran da muke ba su kenan. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala na Rigasa. Da fatan su ma sun ji kuma mahukunta sun ji. To madalla mun samu kira daga Kamaru. Waye daga Kamaru? Waye daga Kamaru?
Mun zama lafiya muke. Malam Adamu ne a da Isiyaka.
Malam Adamu Isiyaka daga Yaounde. To me ra'ayinka game da wannan batu Malam Adamu?
Daga Yaounde.
Me
ra'ayina na fi so wannan lamari dai mun fi son zaman lafiya ba ma son tashi hankali. Kuma in a ra'ayina ne gwamnati ta neme su a dawo da hiyaye masa a hukuncin da ya dace na ƙasa.
To kana ganin haka zai samu da zaman lafiya? To mun gode.
Haka zai fi a za a samu zaman lafiya.
To ya yi kyau. Allah sa mahukuntan ƙasar na Kamaru sun ji. To madal, har yanzu muna cikin Kamarun kenan. Wane ne a Kamaru?
Allah ya haɗa kawunan mu.
Amin sun ma amin. Wane ne kuma da Kamaru?
Malam Adamu Shanka.
To mun gode Malam Adamu.
Hello?
Hello, yau wake magana?
To hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne?
Sama'ila.
Sama'ila daga ina?
Raji Sama'ila daga Duwala.
To Malam Sama'ila daga Duwala, me ra'ayinka?
Ra'ayina a nan shi ne, ina kiran gwamnatin Kamaru ta ɗauki mataki mai kyau, kamar yadda dama ita gwamnati ce mai adalci wanda take haɗa kan jama'a ba wani bambanci sai wannan kabila ko wannan addini babu. To muna fatan gwamnati Kamaru ta samu maslaha da za ta bi wanda ba zai kawo tashin hankali ba. Sai ta koyi da kamar shugaban wannan mutanen Boko Haram da aka kashe yanzu ga shi ya buwaye mutane kasashe huɗu gaba ɗaya ya buwaye mutane. Kashe mutum ɗaya da aka yi nasu yanzu ga shi mutanen da aka kashe bayansa ba wanda ya san ya kashe mai jala. Saboda haka mu muna kira gwamnatin Kamaru ta tafi wannan abu a hankali ko muna farin ciki da samu su ta ɗauki a hankali saboda a samu maslaha a tsakaninmu.
To ya yi kyau Malam Sama'ila da wannan shawara. To
salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Waye ke magana?
Alhaji Yusuf ne daga nan Zaria.
To Alhaji Yusuf, kai ne kira na ƙarshe da zamu dauka. Me ye ra'ayinka game da wannan batu?
So wannan batu dai wannan gwamnati wannan dai shugaban kasar ya dade.
Eh.
Ya dade na shugabanci ya kamata sun da mutane dai ya musu adalci dai a sasanta ba ai fada ba.
To.
Zaji hankali bai da wani amfani.
Kware da gaske.
Wallahi yasa ne shi to ya kamata malamin ba da shawara ni kullum ma ina kira ban manta
ba. Mun gode ka ci gaba da kokari mun gode ya kan kiran da zamu iya dauka kenan a wannan lokacin gobe ma rana ce idan mun bude layukan muka zo da wani samun maudu'i sai a kokarta a gwada a gani ko za a samu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
labaran wasanni
jama'a barkamu da wannan lokaci muna fatan mun same ku kallawo a wannan sabon shirin na labaran wasanni bari mu fara da tambaya a yau shin kana daukar kasar Misra a matsayin ɗaya daga cikin kasashen mu na Afirka kuwa wannan tambaya din ta tusgo ne daga mutanen da ke sha'ani da kafofin watsa labarai na duniyar gizo wato social media kenan wanda suke wannan tambaya suke kara da cewa zai yiwu a ce wani dan kwallo daga kasar Misra ma ya ci lambar yabo ta shekara-shekara ta zama zakaran kwallon Afirka kama abin da ya faru a kwanakin nan inda Muhammad Salah na kasar Misra ya lashe wannan gasa din ta zama zakaran kwallon kafa na shekarar da ta gabata ta 2017 har hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta bashi wannan girmamawa ko karama a ranar Alhamis da ta wuce a birnin Accra na kasar Ghana Asisa Lumina Oshua ta Najeriya ita ce ta zama sarauniyar kwallon Afirka na wannan shekara din nan. A karin farko jama'a ne ba wakilan hukumar kwallon Afirka ba suka zabi wannan inda shi Muhammad Salah din ya samu fiye da kashi 97 cikin 100 na kwallon da mutane suka jefa mashi. Idan aka duba ko kuma aka yi la'akari da rawar da ya taka harkar kwallo za a ga cewa shahararren dan kwallo ne domin ko a wasannin Premier League kwallaye guda 17 ya saka a wannan kakar wasa da ta gabata sannan kuma ya taimaka a kasar shi ta Masar ta samu shiga gasar cin kofin duniya da kuma gasar cin kofin kalubalen kana na nahiyar Afirka to a matsayin wani abu na holewa ko kuma na shan iska kawai wasu suka shiga cikin kafofin watsa labarai na duniyar gizo din suka fara tambaye cewa ya kamata shi Muhammad Salah din nan ya ci wannan lamba ta Afirka ganin cewa kamar kasar su ta Misra ba ta cikin kasashen Afirka to me kake ji me kana ka ra'ayi kana ganin Misra kasa Afirka ce Har yanzu mutanen da magaram ba su warware daga murnar da suke ciki ba bayan nasarar da suka samu na dauke takobin kokowar bana ta 39 ta Niger.
To ina riyan mai a gangado sarki Abubakar Ardan Sanga.
Shugaban gwamnati Prime Minister Brijesh Rafini shine ya jagoranci karshen kwamfalar kokowar ta 39 da aka gudanar a nan da magaram inda Tasi Usani na da magaram ya dauki takobin yayin da ya kada haya kaka na jihar Tawa mai rike da takobi na bara. Sai dai Yahaya kakan da ya sha kai cewa yayi ba wani bacin rai a tare da shi yanayi ne na wasa ga kuma yadda da magarawa suka nuna farin cikin su game da wannan takobi da Tasi Usani na jihar da magaran ya dauka
mun yi wanka mun wake idanu mun shata zandar garin mu je
Tasi Usani ana ne dan dan uwana ne nagode wa Allah yau nagode wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi kokowa bane ta kyau hajja sai murna kawai sai farin ciki
wannan kokowa mun ji dadin ta abun murna da magaran a yau a ce ta ci takobi
mu da magara mun gode wallahi
Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
ta gaida Tamar Amari muna ƙara tayi mutanen da magaran murna musamman kuma shi zakaran kokowa din Tasi Usani da ko musamman yaya kaka wanda bai jayayya da wannan nasara din ba jama'a huta lafiya sai rana wace
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka Kasar Amurka da Jamus sun yi magana dangane da damuwarsu kan hukuncin da aka yanke wa wasu 'yan kasar Sin masu hankorar kare 'yancin bil'adama. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishin jakadancin Jamus da na Amurka sun nuna rashin jin daɗinsu da hukuncin ɗauri na shekaru 8 a kurkuku da aka yi wa Wugan mai kare 'yancin bil'adama da wani lauyan kasar Yi Yang. Kan zargin da aka yi musu na rikice-rikicen mulkin kasar. Muna kira ga hukumomin kasar da su saki Wu cikin gaggawa, sanarwar ya ci gaba da cewa kamar yadda aka sauwake wayi daga hukunci, muna roƙon ƙasar Sin da ta bai wayi izinin ci gaba da ayyukansa bisa ƙa'idoji ba tare da takunkumi ba. Sanarwar ta haɗin gwiwa ta lura da cewa shekaru da dama Yi Yang yayi yana taimakawa 'yan ƙasar Sin kare haƙƙinsu a ƙarƙashin dokokin ƙasar. Ya kasance ɗaya daga cikin lauyoyi da sauran 'yan ƙasa masu kare haƙƙin ɗan adam, ciki har da Wu Gang, wanda gwamnatin ƙasar Sin ta auna a murƙushe zanga-zangar 709 da aka fara a watan Yulin 2015. An tsare kuma an kulle Wu fiye da shekaru biyu, yayin da aka hana shi ɗaukan lauya ko daman samun shari'a har izuwa ranar 9 ga watan Disambar shekarar 2016. An tsare Yi a inda bai samun ganawa da kowa har watanni 6 kafin tuhumarsa. Sai aka ƙara tsare shi tsawon watanni 18 kafin ya bayyana a kotu wajen shari'ar da ba a bayyana za a yi ba a watan Mayun da ya gabata. A lokacin shari'ar Yi ya karanta wani takardar da aka rubuta masa na amsa laifin da ake zarginsa da aikatawa, wanda ya sha bamban da takardar da ya rattabawa hannu da ke bayanin irin kulawar da aka yi masa a lokacin da yake tsare. Kotun ta naɗa wani lauya don kare Yi bayan ta hana shi ɗaukan lauya da kansa. Kana hukumomi suka tsare lauyan farko da ya ɗauka domin kare shi a watan Mayun 2017. Game da zargin da ake yi wa Wu Gang da Yi Yang yayin da ake tsare da su, da kuma sanarwar da Yi ya yi a kafofin yaɗa labarai na ƙasar, muna roƙon hukumomin ƙasar Sin su ɗauka lauyoyi da masu kare haƙƙin al'ummar ƙasar abokan aiki ne wanda zai ƙarfafa ci gaba da ɗaukaka dokar ƙasar. Amurka da Jamus sun ci gaba da cewa har ila yau sun ci gaba da yin kira ga gwamnatin Sin ta saki Wang Guanzhang, wanda yake tsare kuma an hana shi daman ɗaukan lauyan da zai kare shi fiye da shekaru biyu kenan. Babu wani abu da ya fi rikitar da ƙasa fiye da rashin adalci da danniya. Dole ne a mutunta 'yancin al'umma na bayyana rashin amincewarsu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
Ana fargabar cewa 'yan gudun hijira su 64 ne suka mutu a lokacin da masu ayyukan ceto suka gano wani kwale-kwale na 'yan fasa kwari da ya fara nitsewa a cikin teku gab da gabar ƙasar Libya. Masu gadin gabar tekun Italiya sun ceto mutane 86 cikin 150 da ke cikin wannan kwale-kwale da ke tafiya a cikin tekun Bahar Rum a ranar Asabar. An kuma gano gawawwaki 8, dukkansu na mata. Hukumar zaben Misir ta bayyana a yau Litinin cewa za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a tsakanin 26 zuwa 28 na watan Maris ɗin wannan shekarar. Za a bayyana sakamakon zagaye farko a ranar 2 ga watan Afrilu. Za a kuma yi zagaye na biyu na fitar da gwani a ranakun 24 zuwa 26 na watan Afrilun, idan ba a samu wanda ya lashe kai tsaye a zagayen farko ba. A yau Litinin ne shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sukar jami'an gwamnati, kuma ba batutuwan tattalin arzikin ƙasar ba ne kaɗai suke damun masu zanga-zanga. Shugaban ya kuma yi kira da a ɗauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci.
To madalla, da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciciko har da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Hafsat Bello ɗan mai soro da ta ni gabatarwa, sai Julie Gresham ta ba da umarni da injiniyan mu Justin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.